to ga mun nan yau a fada ranka dade sarki waye ja da kai sarki ai sai dan wahala ka ja sun ja ka sake sun faɗi ya mai girma sarki dodon muhasada gagarbado ko a garin doka ko dodo ganka dole doka ihu amma fa da sowa saboda sunanka tana da razanarwa sarki da kalin majina duk wanda ya taka ka dole ya zame tubalin dafawan talakawa mai share hawayen marasa galihu mai sandukin tafiyar da jama'a duk taurin kan taurin ya ganka dole ya ladab Allah ya taimaki sarki Allah ya sa ka dade kaman kakanninka kai suna kaman kuka kai babban bishiyan nan faɗi gajeren wandanka ta kai turmi goma dogo mai dogare goma da waƙinka suna nan a kofar doka dogaranka jira kawai suke ka bada oda ranka shi dade sarki ranka shi dade sarki
FC Young baby
sick on the beat
get to the LRTO behind the mic we have 100 homies When they see us cruising town, they know it's shot down. Me and my homies swagging with our captain. We rule the city, call Bible Crown. Keep ruling like the Amy, and we'll make them shout. Ranka shi dade, 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 ranka shi dade. Ranka shi dade, Allah ja zamani Sarauta ba yaranta bane ba asince ta fa a kasa Rawane ba gammo bane, shekaru ba ya hana sarauta Come in and shut down, lock down your city Then forget the password, now we're number one and never count down Always stand out, no handout I'm the game changer, I'm the super sub The real ones know what's up I'm incredible, dangerous, like a chemical Flow's flexible, sharper than Valerian steel, still Rapping B-Hop, deal or no deal Mind your business or you running the loan Started a little boy But now we grown Don't gasu a pada yo Suna ta padanci Karyansu ya kare yo Hauso ko turanci duk muna ji Mazajen arewa ba mu fadiwa Malam ko kai waye ne In baka yin mu ba mu yinka In bara su yi da mu ba dan garin mu To su yi kawai mun fasa When they see us cruising town They know it's shut down Me and my homies swagging with our captain We rule the city Call Bible Crown Keep ruling like the Amy And we'll make them shout Ranka shi dade, 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 Allah ja zamani ranka shi dade, ranka ya dade, kai kade ne ba wani shege, sun riga sun yi sake They want me to help on my initials But I'm not the laundry man I'ma come through like a boogeyman Not stopping cause we just begun Keep ruling like we in TD class Can't do me nothing even when I trespass I'm a king, you're one, two, but one superior That's true, life's cruise, everybody know that We gon' live long, anaconda Honey, we bees, we own you They got nothing on you, I told ya Mundo garaga, Allah dole kujimu bisa speaker I'm still for the streets and I ain't giving up either I'm your leader, no Zul surrender, but nobody seek her Rain like air days, August Keep moving, cause you can't stop us When they see us cruising town They know it's shut down Me and my homies swagging with our captain We rule the city Call Bible Crown Keep ruling like the Amy And we'll make them shout Ranka shi dade, ranka shi dade, ranka shi dade Ranka shi dade, ranka shi dade, ranka shi dade Ranka shi dade, ranka shi dade, ranka shi dade Ranka shi dade, ranka shi dade, Allah ja zamani Gayuna, ranku ya dade FCM, ranku ya dade Wild Streets, ranku ya dade B-Hop, Arewa, ranku ya dade
It's Sick Beats Production.
Baka cin mutunci balle butulci, burinka kawai kai adalci, mai guduman dukan talauci. Ka riga su ce Allah domin kai ka fara ce alkabarsu dana. Ranka shi dade, ranka yi dade.